kasafin kudin wanda aka yi wa lakabi da kasafin kudin gina kasa shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da shi ne a gaban haddadar majalisa a watan Disamban shekara 2015 kasafin na naira trillion 6 da biliyan 77 da miliyan 680 kutankwacin dalar Amerika biliyan 30 ya zuwa yanzu dai alƙaluma sun ruwaito cewa an aiwatar da kusan rabin kasafin kudin sanata Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kudi a majalisar dattawan
a bangaren kudin albashi gwamnatin tarayya ta rawan gani tana bada kudin albashi daidai ba rage ba kare masu matsalan albashi kaman wasu da jihohi da yawa suke da matsalan albashi a bangaren kudin tafiyar da ayyukan gwamnati nan ma sun yi rawan gani sun bada kudi daidai da kusan abin da aka saka a kasafin kudi ayyukan da aka gada wanda dama ana yin su sun ana an saki musu kudi a biliyan 248
rashin kyawun hanyoyi da ke zama hujjar yajin aikin waɗansu ma'aikatan gwamnati kamar na ma'aikatan man fetur na cikin ayyukan da shugaba Buhari ya bada umarnin a yi su a kasafin kudin sanata Kabiru Gaya shine shugaban kwamitin kula da hanyoyi
hanyoyin nan misali president yana ganin martaba hanyoyin nan kuma ɗan Najeriya suna san wannan hanyoyi misali ki dauka daga Numan zuwa Jalingo wannan alhamdulillah president ya bada wannan aikin in ka dauka kuma hanyar Gusau zuwa Sokoto su ma kananan gadoji za a sake su president Buhari ya bada wannan aiki haka ka dauka daga Burgas zuwa Dul zuwa Mumbat zuwa Tandu a kasar Bauchi ne wannan har zuwa Gwaranga president Buhari ya bada wannan aiki haka ka dauka daga Fanshin zuwa Gabara zuwa Sarak zuwa Gindiri shi ma a Plateau State president ya bada wannan aiki haka in kika tafi Ocean State ma haka akwai ma wata gada har Ilau hanya Ilori tsakanin Ohon da Moro su ma wannan gadojin nan president Buhari ya bada aikin su haka ka dauki daga Wudul zuwa Konar Garku Konar Huguma shi ma president ya bada wannan aikin haka ka dauki Share Fateji Akwara president ya bada wannan aikin haka ka dauki can ka dauki kasar Oyo State har zuwa Bandre daga Akpon Aboto Oyo State ita ma an bada wannan aiki haka ka dauki daga gyaran wata hanya a kasar Inyamure ne ita kuma Ainugu Rabaltejo Akpasha Umutu Gujoma Obijopia Umudu Road Nwaku West Local Government Anigu State Kano zuwa Zaria zuwa Kaduna wannan babban aiki ne da president yake alfari da shi kuma za a gyara mini Aileno ai komai bayan da aka tsaya yanzu ba so da haka hanyoyi ne wanda yake 36 ne wanda ana cikin budget president Buhari ya sa su a 2016 amma ba su fito a 2017 ba
wannan irin shirye-shirye ne majalisa take yi domin ganin kasafin kudin bana bai samu kurakurai irin na bara ba senator Yusuf Abubakar Yusuf yana cikin ƴaƴan kwamitin kula da harkar kudi a majalisar dattawa
to alhamdulillahi ka san aka ce no idan mutum ya samu ni experience dole no in zai sake irin sayiye ne can dabara to yanzu dai an shirya an zanna ana mu'amala tsakanin mu muna magana da juna an yi ta magana da ministoci an yi magana da su executive din you know a tabbata ba a samu irin matsalolin bara ba naji shine aka samu dama aka yi binciken lumana cikin kwanciyar hankali kuma insha Allah za a gama cikin wannan gajeren lokaci
an dauki lokaci ana zargin ƴan majalisar da mai da hankali ga kawunan su maimakon biyan bukatun talakawa da suka kai ga dora su akan mulki Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria